Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A Rwanda hukumar zaben kasar ta ce shugaba Paul Kagame ya samu nasarar samun wa'adi na uku bayan da ya lashe zaben kasar daga gagarumar rinjaye. Hukumar ta ce kuri-kuriyar sakamakon zaben da aka gudanar a jiya Juma'a ya nuna cewa shugaban ya samu kashi 98 cikin 100. A jawabin sa bayan bayyana sakamakon zaben, shugaba Kagame ya ce wannan wasu shekaru bakwai ne domin tinkarar matsaloli da suka dami ƴan Rwanda kuma tabbatar da cewa mun kasance cikakkun ƴan Rwanda waɗanda suke samun ci gaban tattalin arziki. Abokanan hamayyar sa su ne Frank Habineza na jam'iyyar Green Party da kuma ɗan Independent Philippe Payimana. Shekaru 17 kenan Kagame ke mulkin ƙasar. Wata kuriyar raba gardama kan kuskure ma ga tsarin mulkin da aka yi ga tsarin mulkin kasar da aka yi a shekara ta 2015 wadda kashi 98 cikin 100 na jama'ar kasar suka amince da shi zai baiwa Kagame damar ci gaba da mulkin kasar har zuwa shekara ta 2034. Amurka tana neman amincewar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cikin gaggawa kan wani kuduri na takunkumi da za a kakaba a Koriya ta Arewa, wadda zai hana kasar samun kudaden shiga har dala miliyan 1,000 a shekara, kudade da take amfani da su wajen sarrafa shirin nukiliyarta da na makamai masu linzami. Yawa sabara ke sa ran kwamitin sulhun zai zauna kan wannan batu. Daukar wannan mataki yana zaman martani ne ga gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta kaddamar a ranakun 3 ga wata da kuma 28 ga watan jiya. Gwajin ya nuna yanzu kasar tana iya auna Amurka da magalibin kasashen Turai. Jakadu suka ce bayan da aka shafe makonni yana gudanar da shawarwari tsakanin Amurka da China, kwamitin sulhun zai jefa kuri'a da misalin karfe 3 na rana agogon Washington, wato misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria da Niger, Kamaru da Chad, wato 7 agogon Ghana. Manyan jami'an hukumomin leken asirin Amurka sun ki su sassauta murya dangane da damuwa da suke nunawa game da Russia, yayin da shugaban Amurka Donald Trump da jama'an Russia suke bayyana damuwa kan tabarbarewar dangantaka tsakanin kasashen biyu. Manufofi da al'adunmu sun yi karo da juna matuka, in ji daraktan hukumar leken asiri karkashin ma'aikatar tsaron Amurka Lieutenant General Vincent Stewart, yayin da yake magana da wasu manema labarai. Stewart, wanda ya magana gabanin barkewar sabuwar cacar baki tsakanin shugaban Amurka da wakilan majalisun Amurka kan batun na Russia, ya kuma yi gargadin cewa Moscow tana da zarafin yin katsa London kuma ta shirya farfaganda da za ta biya mata bukata. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A rangama ta kaure tsakanin magoya bayan ƴan hamayya da jami'an tsaro a Caracas, babban birnin kasar Venezuela, bayan da gwamnati ta kaddamar da majalisa da aka zaba domin ta sake rubuta tsarin mulkin kasar. Jami'an tsaro sun yi amfani da barkono mai sa hawaye kan masu zanga-zanga waɗanda suke mace kan babban titi da ke birnin kan hanyar su zuwa majalisar dokokin kasar. Dama can ƴan hamayya masu zanga-zanga kowace rana suke yin hakan cikin watanni 4 da suka wuce domin nuna dawa kan gwamnatin kasar mai ra'ayin gurguzu karkashin shugaba Nicolas Maduro, lamari da ya kai ga mutuwar akalla mutum 120. Tun farko a jiya Juma'a, majalisar rubuta tsarin mulkin wacce take shaƙe da magoya bayan shugaba Maduro ta yi zamanta na farko a Caracas kwanaki 5 bayan da aka zaɓe ta domin sake rubuta tsarin mulkin kasar ta shekarar 1999. A Somalia, mayakan sa kai na kungiyar Al-Shabab sun harbe sai kashe wani gwamnan lardi tare da dan uwansa. Lamarin ya auku ne a Mogadishu, babban birnin kasar. Shedun gani da wido suka ce a daren Juma'a ne ƙan bindigar sa kashe Muhammad Ali Elmi na yankin da ake kira Galadud da ke tsakiyar kasar a unguwar da ake kira Yakshid a fadar kasar, wato Mogadishu. rahotanni suka ce gwamnatin ya kai wa ƴan uwansa ziyara ne yayin da ƴan bindigar waɗanda suke bin su suka bude masa wuta shedun gani da idan suka ce ƴan bindigar sun gudu daga wurin da suka kai harin da zarar jami'an tsaro suka iso nan al-shabab ta dauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da ta wallafa a wani dandalin internet da take amfani da shi Hukumomin Amurka sun kama wani dan Najeriya wadda ya wuce izinin zaman sa na visa dangane da wato zamba ta internet. Yan sanda a jihar North Carolina sun kama Daniel Adekunle Ojofo wato saboda irin rawar da ya taka a zamba na amfani da bayanan mutane 600 wajen wato karbar kudin haraji.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike ka oda rabon wani
Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar da fata an waye gari lafiya Usmanu
na'am malam Iro
na gaisuwa malam Usmanu
tashi lafiya
ai a kallon nace wannan waka dai na tsammani dukkan mu dai ba wanda ya san wakan nan sai dai daga baya muka ji ta
to kuma kenan bare kuma mu
to abinda nake gani kenan balle ko yara
yan bana sha kaza kasan su sarbilin su bugaje su ne yan bana bakwai mu yan bana sha kaza ne ku kuma yan bana waje
Aisha Fallatiya da wannan waka mai suna Rabo
gaskiya tana da
cikin abubuwa tana fadan kamar Allah ba don hali ba yake ba kowa raba
amma kaji kaman tana zabga larabci saboda yanayin Hausa
tana da kasan wani abun mamaki shine abinda mutane da yawa ba su sani ba cewa kaga Aisha Fallatiya ita ce macen farko mawakiya a kasar Sudan da ta fara fitowa a talabijin tana waka
ka sani wakar ta da nufin sani wannan muna maraba
mun ita nufin sani da
sanda sokoto ita nufin sani
bare in an jima zan sa maka wata wakar ta kuma wanda ita ma na san wata kila zaka tuno wakar amma wannan wakar ta Rabo ma akwai wasu mawakan zamani su ma Hausawan na Sudan da kuma aboki na Shatima Mansur Shatiman mawaka waɗanda su ma suna wasu daga cikin irin waƙoƙin da take kamar wakan nan Lilon Alale
Lilon
Allah ya koro da mai bamu din nan wato asalin wakar Aisha Fallatiya ce zaka ji ainihin
gaskiya a dinga mata da Hausa a dinga bada credit
wato
abin ga an yi a ce ga credit ɗinki a baki abinki a ce asalin wakan wancan ne wannan koda da baiti ɗaya sai a ɗari
kware haka ne da gaske
yawa
to an jima dai kamar yadda muka ce zan sa maka wata waka ta tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka sa ta yi suna ko aka sani dan ce a Najeriya
to fice na Malam Iro
bari mu fara kamar yadda muka saba da mika din bangai suwa ta fata alheri zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Ma'auya Harsanu Mainam Bauchi sai kuma gaisuwar Alhaji Sadiq Wushishi tare da Alhaji Ibrahim Balarabe Santrakin Kagara sai Honorable Minkail Al-Amin Chief of Staff a gidan gwamnati da ke Minna sai Alhaji Abubakar Sani Bello da mai ɗakin sa Dr. Amina sai Alhaji Zubairu Bayi Executive Director Kamfanin Julius Baga Najira Limited PLC kenan sai barista Dalami Alhaji Wushishi tare da kuma wannan gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida General IBB da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa ta fata alheri zuwa ga mai sauraron mu Saminu Azare da kuma amaryar Sarkiya Muhammad wadda yau din nan ake daura auren su a garin Madalla dake jihar Niger da misalin karfe 10:11 na rana a yau din nan Allah Ubangiji ya sanya alheri
amin
ga wani sakon na fata alheri zuwa ga Alhaji Babangida Salegaro da Honorable Alhaji Murtala Salegaro Commissioner kanana hukumomi a jihar Kano sai Honorable Alhaji Ali wato Haruna Makoda Commissioner Muhalli a jihar Kano sai Comrade Kabiru Ado Munjibir shugaban kungiyar kwadago ta jihar Kano da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika wani sakon shi ma na fatan alheri ga Alhaji Bala Giwa Geso shugaban Giwa Geso Foundation muna taya shi da kuma dukkan al'ummar Geso muna kaddamar da katafaren wato aikin nan na tsaftace samar da ruwan sha tsaftatacce mai aiki da karfin hasken rana wato sola kenan wanda ya gina a garin Geso da kuma ajujuwan karatu a makarantar mata da ke garin Kutama
to Allah ya sa wasu koyi
yawa Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma Allah ya bada ladan wannan aiki da aka yi
ya sa wasu su koya
amin summa amin sakon fata alheri nan zuwa ga mai sauraron mu a Comrade Alhaji Lawal Inusa Gombe wanda wato mataimakin shugaba na kasa na kungiyar direbobin tankan mai da ke karkashin Nupeng ta Najeriya kuma sarkin yakin mashama muna taya shi da iyalansa muna auren ƴaƴansu da ake yi a yau din nan wato Amina Lawal Inusa wadda aka fi sani da Ummi da angonta mai suna Muhammad Lamido ko Buhari sai kuma Fatima Lawal Inusa ita kuma da angonta mai suna Sani Sani Abdullahi wadanda kamar yadda nace yau din nake auren su a gidan Alhaji Lawal Idinusa dake unguwar Jekada Fari a bayan babban asibiti na garin Gombe da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri
amin
dan bangaisuwa zuwa ga Aliyu Hassan sarkin noma Gusau sai Anas Soja birnin Kebbi da Sani Muhammad Chindongo karofin madaki sai gaisuwar barista Isyaku Barau a jihar Niger tare da Bala Bronco technical director sai Hassan Muhammad Damburan na muradin tare da Fatima Halliru Daura shugabar mata sai Hajiya Binta Kaura tare da shugabar mata ta kungiyar muryar talaka wato Hajiya Gambo Mamman Gusau da fatan kuna nan lafiya muna gaida Ismail Bima Begombawa tare da Mati Garba sai gaisuwar Sa'ad Kagarko tare da Yusuf Dingadi sai chairman Zaidu Bala Kofa Sabuwa a birnin Kebbi kenan da fatan kuna nan lafiya muna gaida Nasiru Aliyu tare da Adamu Tahiru dan Agaji Jega sai Affan Abuya tare da kuma mai sauraron mu Muhammad Lawal Gusau sai Aliyu Umar Kwalli da fatan kuna nan lafiya
to ni kuma zan fara ne in ce daga kai kanka Mallam Iro da sauran duk wanda yake sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci ina roƙon duar mahaifiyata bata da lafiya har an samu kwantar da ita a asibiti
subhanallahi
to muna fatan addu'a daga wurin ku gaba daya da duk wani mai sauraron wannan shirin da duk sauran marasa lafiya ma Allah
ya bata lafiya
amin ya ba su lafiya
amma Allah kuma ya saka fara jiki ne
amin amin so sannan kuma sai sakon ta'aziyya ga Suraiya wanda aka fi sani da Suri da Safinatu wanda ake kiranta da Bibi a garin Kaduna ta'aziyyar rasuwar kanwar su Samira wanda muke fatan Allah Ubangiji ya ji kanta da gafara ya kuma sa ta huta.
Amen.
Yawa to zan shiga sakonnin gaishe gaishen na bari ya huce amma kafin in shiga shafinmu na Facebook ko kuma in ce dandalin abotar Facebook na majalisa bari ya huce zan fara ne da gaida Hajiya Jummai Bashir Bugaje da tana sauraron wannan shiri a koyaushe sai kuma Saidu Nagudu a kanan Dabo tare da Tayyabu Alalqali Ahmad Alalqali Alƙali Ibrahim Alƙali da kuma Habibullah Ali Alƙali sannan na tana maka Mallam Iro kana dai sanar da cewa Naziru Hausawa aure yawa ake abin nan ko to sai mu ci muna masa fatan alheri
Allah ya sanya alheri
amin Naziru an gwanci
amma na ce zauna ya bamu bayani mu je labarin amarya da ango da sauran abubuwan da za a yi
kasan ai sai daren nan ta ci gida bari ya dawo
eh
ba dai zuriya ba ne
sai dai haka
ne sannan ma mun samu labari da kyau
ba kware da gaske ko baya so mu sanar ne
ai ko mu nan in baka nihi mun fada sai dai mu magani ba shari ne ko ba ma fatin mi hada
eh haka
to sai in ce sakon majalisar na abari ya huce na dandalin Facebook da zan fara ne da Mustafa Kamal da kuma Husaini Bukar Kowa sai Hadiza Abubakar da kuma Yarima Yusuf sai Yusuf Sulaiman da Adokaye Adoyi sai wanda ina ga dan sandan Najeriya ne dan na ganshi da kaki sai kuma Shehu Umar Saif da kuma Hafiz Ibrahim da Hajiya Maidili da kuma Abubakar Sadiq sai Yahaya Sa'adu sai gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Abubakar Aliyu da Muhammad Abdullahi Abdul Malik Abdullahi Buzu Batsari sai Muhammad Hassan Nazifi daga ƙarshe kuma akwai Muhammad Hassan Salisu da Nura Ishaq da Rabi Shehu PS sai Adamu Umar Baffa da kuma Abdullahi Usman dan Muhammad
haka ne to ka san dama nace zan sa maka wannan waka ta rabo din wanda
ita
Aisha Fallatiya ta fara amma kuma fadi mata kuma ta zo ta da yar uwarta
sai yanzu ta wace za a samu ta fallatiya ko
ai mun ji ta fallatiya
bari mun ji ta fadi mutun kenan to
Thank you.
da ce don don hali ake bada mutum rabo na zamani da yawanci mutane a nan duniyar dai da ba su tashi da komai ba
gaskiya da an da je sai kan hedwai
sai da ai ba za a tashi da komai ba
gaskiya tan kan fayau kenan
wato kaga wannan misali na wannan waka da ita Fadimatu da Sabrina suke yi shine kamar waɗannan wakoki da ita Fallate ta yi su tun cikin shekarun 1960 watakila ma wasu da 50 da wani abu ne wato har yanzu ana tunawa da su kamar al'ummar Hausawa da suke kasar Sudan suna tuno da irin wannan wakoki suna kuma yin su
Allah
sai yanzu ai kasar kafin mu je ga labari yanzu nake ce maka akwai wata waka ta Fallate watakila na sa zaka tuna
to
da bari in sa maka na waka da ba daidai ba amma dai zaka ji
ya zan gutsura mu
lalle ka tuno waka ke
ana tuna dan tarukuci ci na muna guduwa
saboda ana yawan sa wannan waka da waka ta sarar dauna da
sarar
maraba
gaskiya samariyan
duniya sai Sai na tuna a cikin wakar Rashata da yi masarar dauna wanda yake ce sadaukin a sadauke wakar da ta sadauna wanda yake ce dan fada ma Ahmadu ka tuna fa taura biyu ba ta tauno ko bakin kura
ne
shine sai misali yace ga abinan ga Alhaji Mamman Shata duna na balkin sambu wato sarkin wakan Kanawa ga kuma Aisha Fallatiya
kwarai ya faɗi sunanta a ciki
yawa ya faɗi sunanta a ciki wato lokacin yana faɗan cewa dai ko a zabe shi ne ko a zabe
Aisha ka san lokacin mu muna yara har cewa wani ake ai wannan wakar da kici na muna maraba nan ta tsaya saboda shata ya bata kurji ta kasa wuce wurin nace kai mutane da labarin su kala kala
kwarai da gaskiya
amma dai dukan su kan Allah ji kansu koma
amin sunma amin amin sunma amin to wani labari ne
to ayo hedi mala iraka bani labari
to Usman tunda ka matsa
gaskiya ba mu labari dan ni kan na dan kage yau
barin baka labari
yauwa
tunda dai na tunda na ga labanka
na kage ina ta kwana mala
akwai labarai guda biyu ne labarin farko na je mun taba wani labari makamancin haka cikin wannan filin to amma dai za mu dan sake tabo shi
ai tuna bai shine roko
Adam Adam Gashuwa ai kuma na da labarin nan amma dai tsohon labari ne yace wani malami ne yana irin aikin nan da ake kira teaching practice wato an tura su koyarwa domin a ga kamallo da yin su to a wata makaranta yana cikin aji yana koyar da nazarin addinin musulunci sai barci ya kama shi a cikin ajin kenan yana cikin barci sai malamai masu duba shi suka zo ajin to da suka shiga aji suka ga yana barci sai suka samu ri kawai suka zauna suna kallon ikon Allah
su malamai masu duba
masu duba da
kaman jami'an
iosu ne jami'ai yawa da aka turo su duba su ga cewa yana
aiki ko ba
yi to malam yana farkawa da ya ga waɗannan shugabannin nasa sai kawai shi ma sai burge kawai sai kawai zari'an li sai ya ce wa ɗaliban sai ya ce to kun ga abin nan da ne wannan shi ne ake kiransa shi ne misali na barci mai nauyi shi ma yana karya alwala kada in ka yi shi sai ka sake alwala
wallahi ya sha Allah ya sha saboda ni da wallahi ko kai ne alƙalin ai baka hukunta shi ba ya sha wallahi
ah wallahi da hukunta
ah ya sha mana
saboda
ka san abin da maruwa a zahiri ya sha ba saboda baka da tabbacin bacci yake shi dai kai kaga bacci a zahiri shi kuma ya ce ma misali yake buga
dalibai wato kaman dama
ko yaro ai sai da misali sai abu daya da zai tada mai liki dalibai su ce kai malam yawa shine za ce malamin nan fa waski waye
haka
kalle
to a labarin da yake nan kawai dan ce maka saboda dai labarin ma da na gani din marga mun a cikin wannan fili muka fara karanta shi na mai motar da kine da mai motan goruba
goruba yayi mun karanta
mun yi shi har mun kai shekara da shekaru muna yi
to ai kaga yanzu wannan shi na mai gwada misalin nauyin bacci ai kaga dani ne shi mai duba jami'in ce to kuma wanne ne na gajeren bacci gwada mana mu gani yanzu gwada mun na gajeren bacci in gani ba dogo ba
Allah ya kaza wani kila zai iya zai iya zai iya yau
da sai sake yin bakai haka yake kaga gajeren bacci Allah ya mu dace
bazi ba dura cikin mutane wai tashi jairin ja ba ni gaduna jairin yaro
ba
ni gaduna
shi yayi kwanta kenan
yayi kwanta to mazan raro zamu da saya nan sai makon gobe da Allah ungiji ya nuna mana
Allah shi kai mu
a madadin
Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya da mu barku da wannan tsohuwar waka ta isa kun latiya amma wannan ta larabci ce
to masha Allah
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya